أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رادا مُشْكُو وانا مصلاتي دا مكي قبات الدكرة تُشْكُو وانا لتابين أخلاق المصطفى واتو نبي أمان زا الله صلى الله عليه وسلم وانا شيخ عبد الله بن فوديا واللفا wannan shine karatu na hudu yes shine karatu na hudu ko na biyar a cikin wannan littafi da zamu yi wanda yazo a ranar 3 ga watan 8 shine watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 3 ga watan 2 na shekara ta 2025 muna fata abinda zamu karanta Allah ya sa ya zanto abinda zamu yi aiki da shi kuma ya kasance mai amfani a cikin rayuwarmu to karatun mu na baya mun karanta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da sahabban shi wajen zama tare cin abinci tare kuma yana shiga cikin su ma a majalisoshin su ba wai a inda Annabi yake ba kan tafi har inda wayannan sahabbai nashi suke je zauna kuma mun karanta cewa in ya je waje ma ba a tashi a bar masa wajen sai dai inda kawai jama'a suka ƙara zama shi kuma ya zauna daga gefe kuma mun karanta cewa mafi yawa zaman shi dai duk inda ya zauna ma alƙibla yake fuskanta to zamu dora daga wannan waje din mallan yace wa yakanni ashabahu Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa da daraja dan adam da kuma daraja sahabbai nashi yana yi masahaban shi kina alkunya wato baya fadan sunan su kai tsaye sai dai ya musu alkunya ya ce wane baban wane ko kuma ya ce masa kaza mun gane ko akwai Abdullahi bin Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya masa kinaya kanani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan alkunya tun kafin ya aure yake ce mishi Abu Abdurrahman tun ma kafin yayi aure yake ce mishi baban Abdurrahman so Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran sahabbai da sunayen da suka fi so sannan kuma baya kiran su kai tsaye haka in ma baka da alkunya yakan yi maka kamar yadda muka faɗa na Ali bin Abi Talib shi ya masa wannan alkunya da Abu Tira mun gane ko lokacin da yazo ya same shi cikin masallaci yana kwance akan ƙasa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yayi murmushi ya yabe shi sannan ya sanya masa wannan alkunya din to Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya zirayi kenan da sahabban shi wa kana aba adin nas ghadaban sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa nisantan fushi bai kasance mai fushi a tsakanin sahabban shi ba baya fushi kwata-kwata akwai wani magana na Imam Shafi'i da yake cewa to ai amma in duk wanda aka fi satar da shi bai yi fushi ba wannan jaki ne sannan kuma duk wanda aka nemi yardan shi bai yardan ba bi ma'ana an nemi kaman sulhu ko kuma an nemi yafiya bai yi ba to wannan kuma imani yayi karanci a zuciyar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manisanci ga fushi gaba daya wa asra'uhum riban sannan kuma yafi kowa yadda mun gane ko yana yardar da mutane in ka zo duk abinda ka zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sauki yadda a wannan waje din bi ma'ana kage ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne wa kana arfa'un nas bin nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yafi kowa rangwami mun gane ko yafi kowa rangwame bil mu'minina ra'ufun rahimun shi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mu'mine mai rangwame ne mai yafiya ne baya daga jijiyan wuya wa anfa'un nas bin nas yafi kowa kuma amfanan mutane mun gane ko gaggawa yake yi menene zai amfani wannan ya je ya amfanar da shi kaga a sha Annabi sallallahu alaihi wasallam mai taimako ne, mai bada kariya ne, mai rangwame ne, to ya muka samu kanmu yau a ciki, za ka ga abin mutum ya zo zai lalace, baka taimakawa, ai ba nawa ba ne, ko ba naka ba ne, ka kai gudunmawanka a wannan waje, ka taimaka mishi ko da baya nan, sai ya zamanto yana da aminci, aminci sai ya shiga tsakanin ku. To Allah sallallahu alaihi wasallam mai amfanan jama'a ne, shine can ma yake ce mana khairun nasi man anfa'a an-nas, wa fiyayyen mutum da shine wanda mutane suka fi amfanuwa daga gare shi. Wani hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka je ga amfanan jama'a, ma'ana ka shiga harkoki na jama'a wajen amfanan su, yafi ka tashi kana yin kiyamul layli da daddare. To saboda haka yana daga cikin ɗabi'a da zamu sanya a tsakanin mu, in muna son wannan soyayya ya ci gaba da wanzuwa a gare mu, ka kasance mai amfanan jama'a. Kada ka ce naka sai naka, kada ka ce ba za ka taimakawa ba sai wanda ka san shi, ka taimaka ma wanda baka san shi ba. In gane ko? Kamar yanzu wanda mafi wanda suke zama a bakin hanyar nan, zaka ga yara sun zo tsallakewa. Wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da mutum zai iya dedicating kanshi kulli yaje domin tsallakar da su. Kaga da shine ake tuna wannan bawan Allah da ya rasu, Malam Abdullahi, wanda yara suka je ma in ma ba su ganshi ba sukan iya fasa zuwa makaranta, saboda shine mai tsallakar da su, yana wannan abu sama da shekara 30. Ka gani, an ce waye mai tsallakar da mutane hanya, za a ce Malam Abdullahi, har shi ya kai wato shekarun da shi ma ya kamata a tsallakar da shi. Saboda haka ya kasance mai amfanan jama'a. Wa amila ma'ahum biyadihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aiki tare da jama'ar shi, biyadihi da hannunsa, kuma an tashi aikin gayya, to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga ciki ayi tare da shi. Yayi wannan aikin fi hafri khandaq, lokacin da za a tona khandaq, wato lokacin da za a yi ma Madina ganuwa ta ƙasa ta ƙasa, aka tona garin Madina aka kewaye shi. To da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan aikin, wannan ya faru shekara na 5 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yana da shekara na 5 a cikin garin Madina. Sai Yahudawan Bani Nadir suka taru suka ce to yanzu kan za su kulla su je su yi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka suka shiga suka nemi gayya, suka je har garin Makka, suka samu Qurayshawa, suka gayyato su, suka bisasannin su nan kaf, ka duba daga Makka zuwa Madina tafiya ne ta sama da kilomita 400 daga Makka zuwa Madina. Amma ka suka yi wannan tafiyan, suka je duk suna neman wanda za su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To karkashin shawaran Salman al-Farisi ya ce ga yanda za a yi, a tona rami yanda babu mahayin ma da zai iya tsallakewa ya shigo garin Madina. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki aka yi wannan aikin da shi, aka tona wannan rami din, har wani dutse ya tsira jama'a, an gagara fasawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, mu'jiza dai ta bayyana a wannan rana da yawa, ya zo bugu ɗaya yi ma dutsen da diga ya wargaza shi ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam. To haka ne, in kana shugaba ka ce a yi aiki kaza, to a ganka a wajen da kai za a yi. Wannan yana ƙara wa mabiya ƙarfin gwiwa su ma su shiga a yi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aiki tare da sahabban shi. Wai za qama min majlisihi, idan zai miƙe daga majalisinsa, kala yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wannan shi ake kira kafaratul masjid, majlis, wato kafara da ake duk inda aka zauna an samu an yi magana wanda magana ba ta kirki ba, a an yi gulma, a an yi kaza, an yi kaza, to inda za a tashi, to ga addu'an da ake yi. Subhanaka sarki, ya tabbata gare ka Allahumma bihamdika, da gode maka, ashhadu ina shaidawa an la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, astaghfiruka, ina neman gafaran ka, wa atubu ilayka, ina neman ka yafi. Wannan shi ake kira kafaratul masjid. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka. Wa kanat aynahu, idanuwan manzon Allah sun kasance kasirud dumu'i, mai yawan hawaye ne, yana yawan kuka saboda yawan tunani da yake yi. Wa dhahikahu, dariyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabassum shi ne murmushi. Wannan shi ne ake kira wato hanyoyin sada saƙo wanda ba sai an yi magana ba. Duk wanda ka haɗu da shi sai ka yi murmushi, ka isar da wani aike ne zuwa gare shi. Amma kullum in an ganka a rasa gane dadi kake ji ba dadi kake ji ba ba a sani ba kullun in an hadu da kai kai kenan ka murtike fuska wanda ka duk wanda ka daure mishi fuska ba zai iya samun damar isowa zuwa gare ka ba ba zai zo zuwa gare ka ba shine Hausa suke cewa shimfidan fuska yafi shimfidan tabarma eh nazo wajenka ka daura fuska to abinda zan faɗa maka ma zan iya shanya wannan in koma yo to Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yana cewa bai taba ganin mai murmushi mai yawan murmushi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dabi'a ne mai kyau ana cin yaki da yawa ta wannan hanya din ana cin yaki da yawa ta murmushi lokacin da nake defense na PhD to duk gaba ɗaya dai wannan mutane wajen goma da na yi defense na PhD a wajen su babu musulmi ko daya babu musulmi sai ni kadai so to da nake yi sai shi wanda yazo daga jami'a Ahmad Bello yace to ai kai tilde to ai kai koma baka ce komai ba ai ka riga ka ci wannan abu yace to dai ka samu mun zaman to kaman mun saba gabaki daya daga farko na dan fatin kace menene na batare a gaban mu kuma kaza kaza shikenan sai muka sake gabaki daya haka dai aka gama dai abin ana raha da sauransu so sake fuska dabi'a ne na mumini dabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne murmushi kuma yana sadar da sako mai karfin gaske akan ci yaki da murmushi akan sada zumunci da murmushi yawa sannan kuma akan gane cewa eh babu matsala tsakanin ni da kai da wannan abin da kai na fuskanka sake fuska wa kana ka wadhika tabassumul dariyan shi kuma da abin da yake har za a yi dariya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi shi baya dariya irin namu wannan amma abin dariyan to shi murmushi yake yi wa aksarun nasu tabassuman yafi kowa ma yin wannan murmushi din wala yaqulu ta'amul harru Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci mai tsananin zafi. Abinci mai zafi baya ci. Wai kule yana cewa inna ghayri zi barakatin. Duk abinci mai zafi ba shi ba albarka ciki. Ba albarka cikin sa. So yana barin abinci yayi sanyi ba kuma wai sanyi can wanda ya kura abin nan ba. Yawa. Zi barakatin yaqulu mimma yalihi yana cin daga abin da yake gaban shi fashe kaga ya nuna an kama Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci ta gaban shi yake so mace ba ya tsallake ya je can ko ya koma tsakiya da sauransu ba wa habbi ilaihi mafi soyuwan abinci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shine nama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son nama mun gane ko yana son nama musamman ma naman kaji naman awaki da su naman su har su naman zomo bi ma'ana dai da abin da yake na halal Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci mun gane ko wai hibbul qara'a yana son alqara'a alqara'a shine wato wannan abin nan din dangin su goji ne akwai zaka ga shi ana kiran shi da turanci pumpkin kabewa so kabewa ita ce doguwar nan ko eh doguwa ko eh to akwai kuma wanda yake a dunkula haka ita ce kabewa kabushi to wayannan dai dangin wayannan abubuwa din yawa akwai abinda akwai wanda ake kiran shi dubbu eh Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana son wannan shi ma duk dangin kabewa ne shine zaka ganshi shine wanda yake shine kabewa ko to mun kabewa ne doguwar ne kabewa mu anan eh ana bushi kabewa daban kabushi da kabewa to wancan dubbu din wanda take dunkulan ita ce kabewa a ta can wajen Katsina ko to yana son wannan da kuma kabushi din yawa to duk dangin wayannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su eh to wannan ta bangaren abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana son wayannan abubuwa da kayan marmari yana son nama to ka san ai akwai wayansu wanda suke kin cin nama ga baki daya, ana ce musu vegetarian. Mun gane ko? Suna da da'awa guda biyu kan cewa idan mutum yana cin nama, to dabi'unsa yana komawa na irin naman da yake ci, irin yawa irin dabban da yake ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani duk ya kora wannan. Wasu kuma suka ce yana sababba cututtuka iri-iri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora wannan, duka yana ci saboda halal ne. Mun gane ko an halatta muku waɗannan abubuwa, ba a taɓa halatta abin da yake kuma mai wahalarwa ga ɗan adam ba. Yawa, a dai nemi wani dalili amma banda wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana san nama kuma yana cin waɗannan kayayyaki ɗin na abin nan, waɗannan kaya irin su kabewa, kabushi, su waɗannan dai ga baki ɗayansu. Gurji, akwai wanda za a gan su kuma ƙanana. Yawa, to duk layin kokonba, in ma ka dubi shi wannan alƙaru ɗin za ka gan shi kaman kokonba ne haka, kaman kokonba namu. To duk dai wayannan dai kaga layin abin da ya kama layin kayan ganye da sauransu, da nan sauransu yana ci. Yau duk su kankara duk suna ci. Wa yaghdhabu li rabbihi, sannan kuma nan sauransu yana nuna fushi, fushi sosai li rabbihi a lokacin da aka shiga hurumin Allah madaukakin sarki. Inda zaka ga nan sauransu fushinsa ya fito, to shine an keta haddi. Ta wannan waje kuma nan sauransu yana yin fushi. Amma wala yagbi bil nafsihi, baya yin fushi wai domin kanshi, amma so wani abu har wai ya kai shi ga fushi a banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, yana cin ma habara, duk abinda aka bijiro masa aka kawo mishi, to in dai abinci ne kuma na halal, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci. Wala yatawarrau an mat'ami halal, annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana tawarri, wato yana kin duk wani abinci wanda wannan abinci na halal ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana kin shi ba. Ya kula da dajaja, yana cin kaza wa tsaira da tsuntsu, allazi yusad, wanda aka farauto shi. Yawa, wa hibbu dibaa, yana son wannan diba da nayi maganan shi, wanda shine kabewa wanda take wato a dunkule. Yawa, wala ya kula tsauma, amma baya cin tsauma ta farnuwa, wal basala da albasa, wal karasa, wal kurasa. Kurasa ana kiran shi leeks, LWEK, shi ma kamar albasa ne. Mun gane ko? To amma shi ba kwallon ake ci ba, a wannan ganyen ake ci. Mafiya za ka ga yan China suna yawan cinsa, ana yanka shi. Yawa, leeks sunan shi ma kenan, to shi ne kuras ɗin. Mu ba mu da sunan shi da Hausa sosai. Yawa, to shi zaka gan shi ana daddaure shi haka, masu zuwa kasuwan building da kuma inda ake sayar da kayan ganye. Leeks ake ce mishi ko?
Albasa wadda ba ta da kwaya ita ce, amma shi ana kiran shi salari.
Salari.
Wannan wanda ake daddaurawa.
Salari. Yawa, to salarin muke magana. Amma mu ne muke leeks ɗin, asalinsa shi ne leeks ɗin kuma, domin shi na albasa, wanda muke kiran shi ganyen albasa a lawashi ko? Akan kiran shi laushi. Ba ta, yawa, to wannan albasan nake magana a kai, ba ta kwaya, ganyen kawai ake amfani da shi. To wannan da shi da layin albasan duk ɗaya suke tafiya, nan sallallahu alaihi wasallam baya cin su. Sannan kuma ba wai baya ci akan ba halal ba ne, halal ne duk gare mu. To amma shi saboda yana ganawa da mala'ika, da mala'iku masu kawo aike, shi yasa baya ci. Sannan kuma warinsu yana cutatar da jama'a, kaman shi at-tawm ɗin nan, wato tafarnuwa. Yawa, in ka dimanci cin tafarnuwa, magani ne kuma fa babba, amma in ka dimanci cin tafarnuwa, kana shigowa nan da za a je warin. Shi ne ma wani hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa, duk wanda ya ci wannan yar bishiya, to kada ya kusanci masallacin, saboda warinta, ba kowa yake son warinta ba. Ai, za ka samu ma ba kowa yake ci ba. Amma in ka shiga ƙasashen Larabawa, abincinsu ɗaiɗai ne wanda ba za ka cimma tafarnuwa a ciki ba. yawa suna cin tafarnuwa sosai sosai sannan kuma ita babbar magani ne ga duk wanda yake ci wa ma zamma ta'aman qattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zargin wani abinci ba in dai abinda ake ci ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zargin sa ya kushewa kushewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda ake ci baya kushe shi bai taba kushe wani abinci ba muddin ana cin wannan abinci annabi sallallahu alaihi wasallam baya kushe shi wa kana lahu qas'atun libyufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da kabaki libyufi domin baki yana ajiye abincin baki yawa manyan bakin sa sune ahli sufa sun kai sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sun kai wajen su 100 zuwa 400 to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira su su zo nan gida a zo a ci abinci suna ɗaya daga cikin wanda aka je aka yi musu yankan rago lokacin da ya tura wasu daga cikin su je su karantar da alqur'ani mu wa'ansu makiyaya sai kashe su so to wannan annabi sallallahu alaihi yana da abinci ko mu ce kwano wanda yake na baki ne a gidan shi wanda in an zo wannan abincin ba dai kaga wannan duka mu lokacin da addini ya zo mana mu nan arewa sai muka shiga addini din ko muka shigar da al'adunmu a cikin addini din yawa da al'adunmu da komai duk sai aka addinantar da su shi yasa zaka samu da gidaje zaka samu in an gama abinci akwai kwanan baki da aka aje za a aje har sai an yi wani abinci so da bakon na zuwa kawai gashi nan mun gane ko to amma yanzu al'amari ya tabarbare na
kabaki din da ka fadi a kore za a ci masaki masaki
masaki masaki za a kawo
kuraje a mai tuwo
din za a kawo
da kaji
ka gani to mu yanzu duk sai muka abin nan yanzu an yi wa mutum rasuwa to yana ji da rashin da aka yi masa sannan kuma yana fafutukan yanda za a ciyar da wanda za su zo wannan waje wannan ba addini bane annabi sallallahu alaihi wasallam ai rasuwa anan yana cewa ku aikata wa mutanen gida kaza abinci saboda abin da ya dame su yau ya dame su ba za su iya ma dafa abincin ba wai zai yi wannan aikin saboda haka makwabta su ne ake so su dafa abinci su kai wannan gidan wanda za a ci ba fa wai waɗanda za su zo ba yawa kaga sabani yanzu amma da an yi rasuwa kan ai daga gidaje ne ake kaiwa abincin to kaga a hankali muna rarraba waɗannan daga cikin addini amma da wannan duk ana ciki abincin baki yana nan a gida da sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan kabaki na baki mun gane ko wanda za a kira su zo su ci abinci tashi su tafi ko kuma duk wanda ya zo dai ba zai rasa abincin da zai ci ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mu yau dake abinci kowanne a kayyade da sauransu wata tukunya da aka wuce da ita shekaran jiya za ka yi gidan rasuwa mu da mun yi ta lissafi a nan duk abin da aka ce za a ɗora a wannan tukunya ɗin in dai cikin wannan tukunya za a dafa ko ma menene za a dafa a wajen nan ba zai gaza 50 ba in dai wannan tukunya a babban wulbaro fa an ɗauko ana turawa za a kai gidan rasuwa za a je a kafe ta a wannan wajen a ce shinkafa za a dafa a wannan wajen 50 ba zai dafa wannan
shinkafa
to mutuwa ai ba biki bane ka gani mutuwa ba biki bane mutuwa wajen nuna alhini ne ai babban abin inda abin yake lalacewa shine zama da ake yi domin cewa wai sai an karbi ta'aziyya yau to shine babba kai kan nini aka yi marasuwa kai in ka zo ka gaishe ni sai ka yi gaba shikenan abinda aka sani kenan yawa in ma ba mu hadu ba yanzu ga hanyoyin sanarwa aka kira ni mun gaisa amma an zo an zauna an dauko kanafi an zo duk inda kai sa rumfa aka kira jama'a su zauna ai dai mu manyan taburmi an zo an zauna me ake yi ana karban ta'aziyya babu wanda dai zo ko yayi awa 2 3 a dai dan adam zuwa awa 4 ce ba a nemo wani abu ciki ba dole za a buƙaci wani abu to amma idan baka zauna ba eh kana cikin gida suwanin suwanin sun zo gaishe ka in ka zo ba amma kawo shimfiɗa ba ballan tana zauna mun gode mun gode Allah ya gafarta to masha Allah mun gode shikenan ka koma gida su kuma su tafi in ma wani ya fito kai kuma aikin ka kenan ka zo ka karbi ta'ziyar ka koma ka zo to amma tunda aka fito da wannan bid'a shi yasa kullun in bid'a ta riga ta zo to kare ta yana da wahala ana shan wahala kafin a kare ta ko ba za ta karu ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan kabaki na baki ko da'aman wa kana lahu qas'atul lidhiyufi ya hamilaha arba'u rijalin wai fa ka gane girman wannan kabaki mutane hudu suke dauka na jincin mutane hudu ne za su taru kafin a yi hoccebe a daga kamar abin nan saboda kowa ya zo duk za a kewaye ne a ci to shi ma a wannan abincin mujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana kamar na ruwa da ya sa hannunsa aka kawo ruwa ya sa hannunsa a ciki mutane kaf sai da suka gama alola ruwa yana bullowa ta kasan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkan da ke wannan waje to haka shi ma irin wannan abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a ciki to kowa in duniya za su sadu sai sun ci sun koshi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sai mu misalci da irin waɗannan abubuwa za mu kwana a nan insha Allah karatu na gaba za mu ji bayani kan Annabi sallallahu alaihi wasallam har madubi yana da shi da su kum da sauransu yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waɗannan su ne wato waɗannan karatu su suna gyara zuciya suna su ne ake kiransu tahzibin nafsi wato suna gyara zuciya duniyan nan ka sani ba an zo ne wajen zama ba sannan babu wata kwalliya da zaka yi a nan duniyan wanda ma wani dabba ba shi da ita babu rigan da zaka saka wai ta kawa baka tsinci irin wannan kawan a jikin wani tsuntsu ba babu wani abin da zaka hau wannan wai abin hawanka ne baka ga wani kai ka dauki wannan shine ka je ka nemo abu hawanka to wata dabban ita siffan ta ma kenan to saboda haka sai ka gane ka zo wannan duniya domin ka bauta ma Allah ne dau neman cewa sai ka gamsar da wani wannan ba za ka iya ba baka isa ka gamsar da wani ba to saboda haka bauta ma Allah daidai gurgudo ka bi umurninsa sannan ka nisanci halin shi shine ko abin da ake nema a nan karanta irin wayannan in da ana sanya su a cikin aiki sosai to zai rage mana hatta tashin hankalin da yake tsakanin tashin hankalin da yake tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi zai ragu tashin hankali tsakanin kai mai kuɗi da ka ba mu wannan kuɗinka a yi kasuwa zai ragu domin ya san babu inda zai je in dai ba nashi bane mun gane ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fiyayyan azumi shine azumi irin na Annabi Dawuda shi ya kasance sai ya azumi yau ya sha gobe ya azumi jibi ya sha gata hakan nan kuma fiyayyan aiki shine aiki irin na Annabi Dawuda domin shi baya cin wani abu sai abinda hannunsa ya nemo mishi ba kaga ba zai ci kayan wani ba yau shi lashin dai shine dai zai ci to duk irin waɗannan karatuttuka suna sa zuciya ta natsu sansan kuma kai din kana da martaba kasancewan baka da shi ba wai shine kai ba mutum ba ba wai shine kai Allah baya son ka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ga yanda ya rayu to kuma muna kwaikwayon shi ne a rayuwar shi gabaki daya da kuma sakon da ya zo mana da shi Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله